أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yankwa barka mu da haduwa a wannan lokaci mai albarka wanda muka zauna domin gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam. Yau muna 18 ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan hijirar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wacce zo dai ne da 30 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Kuma wannan shine zaman mu na 53 a cikin jerin silsilar karatun wannan littafi. Hadisin da muka tsaya a kan shi shine na 185 a littafin da ke hannuna, kuma insha Allah daga kan shi zamu dora zuwa abin da ya sauka. Muna cikin babin wato halaccin ajiye azumi ko yin azumi ga matafi, wato babu siyami fi safar. Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ib sa'imu 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala as-sa'im. Wannan hadisin an karbo shi daga sayyidina Anas ibn Malik dan Nadr al-Ansari radiyallahu anhu, babban khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 10 yana masa hijima. Lokacin da aka kawo shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kenan daga Makka zuwa Madina. Sai mahaifiyar shi ta kawo shi Anas din wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, tace ya Rasulullahi ga ɗana Anas, kai mishi addu'a kuma zai zauna ya riƙe maka hidima. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kuma ya zauna ya yi hidima tsawon shekara 10 a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ce ban taɓa ganin mutum mafi kyawun hali irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. A tsawon zaman da na yi a gidan shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ce min me yasa ba kai kaza ba, kuma bai taɓa ce min me yasa kai kaza ba. Ya ce idan ban yi abu ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce law qudira lakana, da a ce an kadarta abun da ya kasance. Kuma ya ce ban taɓa wato sansanar wani turare wanda ya kai kamar ƙamshin tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ya ce haka nan ban taɓa wani auduga ko kuma alhariri mafi taushin da ya kai kamar tafin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yana daga cikin sahabban da ke siffanta ko kuma suke faɗar siffofin yadda halittar jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. Yace kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna yin tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib sa'imu 'ala al-muftir, wanda ke yin azumi baya ganin laifin wanda ke cin abinci. Walal muftiru 'ala as-sa'im, haka nan shi ma wanda ke cin abinci baya ganin laifin wanda ke yin azumi. Mawdu'in hadisin, wato hadisin yana magana ne akan hukuncin yin azumi a yanayin tafiya. Ma fadarsa da yace kunna nusafiru, ai mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato sun yi hakan kenan, ba wai sau ɗaya ne ko sau biyu ba, sun yi yi ba sau ɗaya ba sau biyu ba, shine kunna din da ta zo. To sannan fadarsa da yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani din cewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ne, dan kada mutum ya ji cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai san sun yi wannan ba, ko kuma kada mutum ya ji cewa ai ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bane, shi yasa sai ya ce tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma a cikin tafiyar. fadarsa kuma da yace farmi ibn sa'im alal muqdir walal muqdir ala sa'imi ai cewa ba sa aibanta junan su game da yin azumi ko game da rashin yi ainihin tafiya to lamdunan da ya kawo tana kore aibantawan ne kwana fata ba wanda ya taba aibanta wani a game da wannan ma'anar hadisin kuma a dunkule wannan sahabi mai daraja yana fadar cewa lalle su sun kasance sukan yi tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan a cikin su akan samu masu yin azumi saboda tunda ramadan ne akan samu kuma waɗanda sukan ajiye azumin saboda yanayin tafiya amma wanda ya ajiye azumi baya ganin laifin wanda bai ajiye ba wanda kuma bai ajiye azumi baya ganin laifin wanda ya ajiye azumi wato wannan ke nuna mana cewa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne masu girmama juna da kuma yi wa juna adalci madaɗar dai kayi abinka kana da hujjar da sa kake yi to ba wani wanda zai jefe ka da wata mummunar kalma akan kayi wannan abu kana sabanin abin da yake faruwa a wannan zamanin kana yin abinka a addini wanda kai kana da hujjar da sa kake yi kana da hujja daga cikin alqur'ani ko daga cikin ingantattun hadisai ko kuma daga ijma'i na manyan maluma ko fatawar manyan maluman wannan al'ummar kana da hujjar da ka dogara da shi amma a hakan wani kuma sai ya ce maka dan bid'a ko ya jefe ka ma da kafirci akan wannan abu to kaga wannan rashin adalci ne da kuma rashin girmama fahimtar juna saboda haka ala ayi halin ne duk lokacin da mutum ya zanto yana da wata hujjar da take yake yin wani aiki a musulunci hujjar nan daga alqur'ani ko daga sunna ko kuma daga fahimta na wasu malamai waɗanda al'umma ta yadda cewa waɗannan malamai ne to bai kamata wani ya masa inkari ko ya riƙa jifan shi da wani mummunan suna ba ibnu daqiq al-idi yace wato ma'anar wannan hadisin shine a cikin wannan hadisin an sanya yin azumi a yayin tafiya cewa halal ne ba wanda yake aibanta wani dan yayi azumin haka nan kuma ajiye azumin ma kasancewarsa halal ne kasancewarsa halal ne shi yasa waɗanda suke azumin ba sa aibanta waɗanda ba sa yi Imam Sanani ya ce wannan hadisi yana ishara ne zuwa ga halascin zuwa ga abin da sahabbai radhiyallahu anhum suka tafi a kai saboda wato sun tafi a kan fahimtoci daban-daban a cikinsu akwai waɗanda suke ganin halascin yin azumi a yanayin tafiya akwai kuma waɗanda suke ganin cewa bai halatta mutumin da zai yi doguwar tafiya ya yi azumi ba har ma suke cewa da matafiyi idan har bai ajiye azumi ba ya yi azumi to azumin nashi ma bai yi ba dalle sai ya rama shi daga baya misali akwai hadisi da aka rawo daga Muharrar dan Abu Huraira radiyallahu anhu yace sumtu ramadana fi safar na yi azumin wata ramadana a yanayin tafiya fa amarani Abu Hurairata an uida fi ahli yace da na dawo gida sai babana Abu Huraira ya umarce ni cewa in sake yin wannan azumin ma'ana in rama shi saboda ya saba wa sunna hakanan Amr bin Dinar shi ma ya ce na ji wani mutum daga Banu Tamim yana ba da labari shi kuma daga babansa yana cewa hakika shi ya yi azumin Ramadan a cikin yanayin tafiya sai babansa sai sayyidina Umar dan Khattabi ya umarce shi da cewa lallai sai ya rama wannan azumin wato azumin da ya yi a yanayin tafiya azumin bai yi ba saboda ya kaucewa sunna a fahimtar shi sayyidina Umar hakanan akwai wani Maula Banu Hashim wani maula ne na Banu Hashim shi kuma ya karbo daga Abdullahi dan Abbas yana cewa man sama ramadana fi safar wanda ya azumi wata ramadana a yanayin tafiya la yujzihi ba zai isar masa ba sai ya rama wannan azumi wannan fa fahimtar su ce akwai sahabban da suka tafi akan fahimtar cewa za a iya yin azumin a yanayin tafiya kamar da zamu ji a nan gaba kamar da kuma a baya dama mun karanta hadisin Hamzatul Aslami ko wanda ya zo ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah shin na iya yin azumi a yanayin tafiya yace in ka so ka yi in ka so kuma ba sai ka yi ba ka ajiye azumin daga baya ka rama Abu Ishaqa shi ya rawaito wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas wanda yace duk wanda yayi azumi a yanayin tafiya to bai isar masa ba sai ya rama haka nan Ibnu Taymiyyah ya ambato wannan hadisin a cikin Sharhul Umda wani littafi ne daga cikin littafin fiqhun Hanabila malamai suka ce abinda aka ambata daga sashen sahabbai in har ya inganta daga gare su din cewa sun hana yin azumi a yayin tafiya to wannan ijtihadi ne nasu bisa fahimtar su amma tun da dai ga ingantattun hadisai kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi izini kuma yayi taqariri akan cewa a iya yin azumi a yayin tafiya to shikenan wannan shine magana mafi rinjaye haka nan malamai suka ce ya halatta za a riƙa daga wannan hadisin cewa ya halatta a yayin tafiya mutum ya azumi ko kuma ya ajiye azumin duɗe ne ko azumin Ramadan ko azumin nafila duɗe ne amma idan har ba zai samu wata mushakka ba ta dalilin yin azumi kamar yadda zamu karanta nan gaba an Abi Darda radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shahri ramadana fi harbin shadidin hatta in kana ahaduna la yadhu yadahu ala ra'sihi min shiddati al-harb wa ma fina sa'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullah ibn rawaha wannan hadisin an karbo shi daga Uwaymir bin Amir radiyallahu anhu shine wanda aka sani sa da Abu Darda'i Abu Darda'i yana daga cikin manyan sahabbai mahaddata al-Qur'ani kuma ya musulunta ne a ranar yakin Badar za a tafi yakin Badar shi kuma ya musulunta kuma ya halarci dukkan yakokin Annabi sallallahu alaihi wasallam in banda yakin Badar din bai je Badar ba amma ya ji yakoki da dama daga yakokin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ana misali da shi wajen yawan tsayawa darare daga gare shi aka rawaito wannan hadisi bayan ya musulunta wato sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada wantaka tsakanin shi da Salmanul Faris kala yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shahri ramadan man fita don yin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan fi harrin shadidin a yanayin zafi mai tsanani hatta in kana ahaduna la yadhu yadahu ala ra'sihi min shiddatil harb yace har sai da ya zamto ɗayan mu yakan dora hannunsa a kansa yayi wa kansa inuwa saboda wato tsananin zafi tsananin ƙunar rana wa ma fina sa'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullah ibn rawaha yace a cikin mu gaba ɗaya mun aje azumi babu mai yin azumi in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Abdullahi dan Rawaha Abdullahi dan Rawaha shi ma sahabi ne mai daraja kwarai da gaske yana daga cikin sahabban Madina yana daga cikin Banul Khazraj wato jikan Khazraj ne kuma mawaki ne daga cikin mawakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka don yin umratul qada to a lokacin nan Abdullahi ibn Rawaha yana tare da shi ya shiga gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana rera baitoci yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yaban musulunci sai sayyidina Umar dan Khattab ya ce haba kai Abdullahi dan Rawaha yaya zaka rika rera waka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin haramin Allah ka rika rera waka kuma a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kare shi ya kai dan Khattab ya kare shi ya ce wallahi wannan waka ta ce ta fi zafi akan kafirai fiye da saukar kibiyoyi kwarai da gaske kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi masa addu'a yace sabbata kallahu Allah ya tabbatar da kai yana daga cikin komandojin yaki waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura su jagoranci yaki har ma akwai wani yaki wanda shine anan ne yayi shahada yakin wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci zai tura sariya ta yaki yakan sanya komanda kwaya ɗaya ne amma a wannan yakin sai sanya komandojin uku yace komandoji jagorori a yakin Zaid bin Harisa da Ja'far bin Abi Talib da kuma Abdullah bin Rawaha yace da farko Zaid shine komanda idan yayi shahada Ja'far ya karba shi ma idan yayi shahada Abdullah dan Rawaha ta ya karba shi ma idan yayi shahada to musulmi su zaba wa kansu jagora to shine sai ina ji ko Abdullah bin Salam ne sai ya kira su yace wato duk lokacin da abinda muka karanta a cikin littafin mu shine saboda shi Abdullahi dan Salam ainihinsa babban malamin Yahudawa ne daga baya musulunta sai ya ce musu mu abinda mun karanta a cikin littafin mu shine duk lokacin da wani annabi daga cikin annabawa ya tura yaki kuma ya zanto ba komanda ɗaya ya tura ba to duk komandojin sai sun yi shahada
saboda haka ku yi wasiya kawai. Suka yi wasiya suna murna sun san cewa kawai shahada za su. Ba aka ce ko ta faru. Sayyidina Zaid bin Harisa ya jagoranci yaƙi. To gaba ɗaya dukannin su ina jin gaba ɗayan su sojojin ba su fi 300,000 ba. Su kuma kafiran sun fi 30,000. Kuma akan giwaye suke. Saboda haka Zaid ya shahada. Sai Ja'far dan Abu Talib wan Sayyidina Ali ya karbi tutar. Shi ma ya shahada. Da farko suka sare mar hannunsa na dama wanda tutar take rike. Sai ya rike tutar da hannun hagu. Nama suka sare mar sai ya rike da bakin sa. Nama suka shahadantar da shi. Can sai shi Ibn Rawaha ta ya karba yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi Annabi sallallahu alaihi wasallam kirari. A haka suka shahadantar da shi. Daga nan sai Khalid dan Walid shi kuma ya karba. Khalid bin Walid ya karbi jagorancin yaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana Madina. Su kuma inda suka je din fa can ne wani waje ne mai nisa. Wani waje ne mai nisa kwarai da gaske. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga Madina yana bada labarin yaki. Yana cewa gashi nan Zaid ya karbi tuta. Yayi yaki sosai. Allah ya saka mishi da alkhairi. Gashi nan yayi shahada. Yace Ja'far ya karbi tutar. Yace gashi nan sun sare mishi hannun shi na hagu. Na dama ya rike da hannun hagu shi ma sun sare mishi. Yace ya rike tutar da bakin sa gashi nan sun shahadantar da shi. Yace Ibn Rawaha ta ya karbi tutar. Can shi yace shi Allahu Akbar shi ma sun shahadantar da shi. Yace ga wani zaki nan daga zakokin Allah shine Khalid dan Walid ya karbi tutar kuma Allah zai ba da nasara a hannun shi. To hakan ce ko ta faru. Saboda haka ƙarshe dai suka shahada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce gashi nan shi Ja'faru gundun aka sare bar hannayen Ubangiji ya sanya masa fuffike. Yace ga sunan an miƙo min su a gidan aljanna. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da maganganu waɗanda ke nuna ƙarfin imanin sahabbai. A cikin wato abubuwa na gaibu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan faɗa in banda ƙarfin imani wato mutum in kamar a zahiri mutum zai rika kallon abin to zuciyar shi ba za ta karba ba amma su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kamar irin sauran mutane kaga abin da yake faruwa a nan duniya kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan duniya amma kuma yace an miƙo ga sunan an miƙo masa su a gidan aljanna kaga wannan ai imani ne kawai zai yi abin nan. Wata rana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuduba yake cewa sahabbai ban taba ganin rana irin ta yau ba. Ma ra'aitu kal yawmi fil khair wa sharri ban taba ganin rana irin ta yau ba wajen alkhairi da kuma sharri. Sahabbai suka ce ya Rasulullahi me ka gani yace naga aljanna kuma naga wuta. Wata rana yana sallah sallallahu alaihi wasallam sai ga yana miƙa hannu haka. Suke tambaye shi menene yace ai aljanna na gani har na miƙa hannu zan yago wani ɗan itace daga gidan aljanna. Ije kuma dai kawai sai na bari. To kaga wannan duka imani ne kawai imani ne kawai zai aiki a nan. To wannan hadisin an karɓo shi ne daga Abu Darda yace a cikinsu babu sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. A cikin tsananin zafin rana a cikin su babu mai azumi in banda Abdullahi dan Rawaha ta da kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi dan Rawaha. Wannan hadisin zamu riƙa daga gare shi halarcin yin azumin Ramadana a yanayin tafiya tun daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi duk daga tsananin kuma har ila wannan hadisin ya nuna mun cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumin Ramadana a yanayin tafiya dan haka sai ya hadu game da ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da kansa yayi azumi a yanayin tafiya kamar yadda yazo a cikin wannan hadisin. Haka nan kuma ya halatta mutum ya iya yin azumi a yanayin tafiya kamar yadda yazo a cikin fatawar da ya bawa Hamzatul Aslami hadisin da muka karanta a hadisin karshe a karatun mu na azama mu na 52. Hakan yayin da yace masa in shi tafassum in kaso ka iya yin azumi a yanayin tafiya. haka nan kuma yin azumi a tafiya halaccin yin azumi a yayin tafiya ya zo a cikin takaririn Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas ibn Malik cewa a cikin su akwai sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai masu yin azumi akwai kuma wadanda ba sa yi kuma tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiyar to kaga nan ma takarir ne tunda an yi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana ba to daga nan sai mu gane cewa yin azumi halal ne a yayin tafiya sai dai malamai sun kayyade shi da ikon da mutum ke da shi da kuma rashin yin rashin wato wahalarwa ga shi mai yin azumi saboda abin da zamu karanta a hadisin gaba laysa minal birri as-sawm fi safar baya daga cikin bin Allah yin azumi a yayin tafiya tare da wahala idan mutum ya zanto yana shan wahala a yayin azumin to wannan baya cikin bin Allah ya ci gaba da yin azumin an fi so ma ya aji dan haka da yawa daga cikin jamhurin malamai sun tafi akan halaccin yin azumi a yayin tafiya amma mazhabar zahiriya su sun ce bai halatta ba in mutum matafiyi ne kuma ya azumi to daga baya ma sai ya rama azumin nasa bai yi ba kamar yadda suka ce kuma a yayin in mutum ya yi tafiya da ta kai a kasar ai kasaru ya ki yin kasaru to nan ma wannan sallar ba ta yi ba sai ya rama mazhabar zahiriya kenan amma dai kamar yadda muka faɗa din cewa a iya yin azumi a yanayin tafiya to muƙayyadi ne da cewa sai mutum yana da ikon yin hakan kuma tare da cewa sai ya zama azumin ba zai wahalar da shi ba wannan shi ne magana ta gaskiya insha Allah amma idan ya zamto azumin zai wahalar da mutum to abin da aka fi so shi ne mutum ya aji don ya samu sauƙin da Ubangiji ya riga ya masa amma dai duk da haka malamai suka ce abin da ya fi lada shi ne mutum ya karye azumi saboda ya karbi sauƙin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sama mana ya zo a cikin hadisin ya Ala bin Umayya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum sadaqa ce Allah ya yi gare ku faqbalu sadaqatuhu ku karbi sadaqar da Allah ya baku shine sauƙi kamar yin kasar kenan da kuma ajiye azumi a yanayin tafiya sauƙi ne da Allah ya mana malamai sun sabani game da shin wannan ramadan ne wannan wanda hadisin nan ya ambata domin Annabi sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suka ce sau biyu kadai yayi tafiya a yanayin ramadan tafiya ta farko shine tafiyar da yayi zuwa yakin badar an yi shi ne a watan ramadan 17 ga watan ramadan sai kuma tafiyar da yayi dan tafiya yakin buɗe makka shi ma wannan a cikin watan ramadan ne amma shi Abdullahi ibn Rawaha ba tare da shi aka je yakin buɗe makka ba domin shi sannan ya riga ya yi shahada da wajen shekara ɗaya ko biyu kafin a buɗe makka don haka kaga wannan tafiyar da suka yi na yakin badar ne kenan wa an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin فرأى زهاما ورجلا قد زلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم وانا حديث عن كرؤوس الرسول جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كما يدام كشاف على هذا ما يكون صدقا صحابين يتي kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cikin wani balaguro fara'a zihaman sai ga wani taron mutane wa rajulan arzulila alaihi sai ga wani mutum shi kuma an yi masa inwa fa qala ma hadha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan fa menene qalu sai suka ce sa'imun ai wani mai azumi ne ya fadi shine aka yi masa inwa قال سيدنا صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر بعد وشكين بين الله ين أزمي أين ينتفيا أشكين واني لفظ كمانا إمام مسلم يتي عليكم برفسة الله التي رخص لكم يتي كويروكو دا سوك إن دا الله يمكو رنقوما دا الله يمكو لنن تو كويروكو ديش إن دا الله يمكو رنقومي تي أكوا إيا أجي أزمي إن كنا متفيا أكوا أجي أزمي سيدا غبايا أكوا راما to ku riko da wannan din ma abinda zamu rika daga cikin hadisin kamar yadda muka karanta a hadisan baya ya halatta mai azumi mai matafi yayi azumi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbansa sun yi kuma ya gansu bai hana su ba. Abu na biyu shine zamu rika daga wannan hadisin cewa shi azumi a yayin tafiya yakan zamto ne bisa hukuncin karhanci makruhi idan har zai wahalar da matafi, amma wahalar da ba za ta kai ga sanya ransa a cikin hadari ba. Idan ko yin azumin zai janyo shi mai azumin ya zamto ya jefa kansa a cikin hadari, to malamai suka ce haramun ne ma ya azumi a wannan yanayi, ya aje azumin wajibi ne ware da gaske. Hai la yau yana daga abin da zamu rika a cikin wannan fadar su cewa alaikum bi ruksatillahi lati rakasalakum, ku yi riko da saukin da Allah ya muku, cewa aje azumi cin abinci a yanayin tafiya to mustahabi ne, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka, amma umarni ne na mustahabbanci, don haka wannan sauki ne da wato mu wannan al'ummar muka samu, ya kamata mutum ya riko da wannan, kada mutum ya matsanta wa kansa a cikin addini. In dai akwai wani sauki da addini yayi, to kai riko da wannan saukin dan ka samu sauki kai kuma ka samu lada, don babu wani abin da zai ragu a cikin ladanka in kai riko da wannan saukin. Kamar a yanayin tafiya da kai wanda kace kai ba za ka yi kasaru ba, kai raka'a hudu, to wanda yayi kasaru ma ya ma fi ka lada, domin yana da ladan koyi da sunna, yana da kuma cikakken ladan sa na yin sallah. Da kai da kai raka'a hudu da shi da raka'a biyu yayi sallama, ladan ku ɗaya ne, ba za ka fi shi lada ba, sai dai ma shi ya fi ka saboda ya fi ka koyi da sunna. To kamar haka ne. Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safar فمن السائم ومن المفطر قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثر نازلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده قال فسقط السوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. وانا حديثن شي ما ان كربو شي daga sayyidina Anas dan Malik radiyallahu anhu. To wai wannan malamin na Kano dake cewa wai ƙarya ne ma ba wani Anas dan Malik wai ba ma sahabi bane. To shin ya zai da duk wannan hadisan? Ga Anas yana cewa muna cikin mun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kaza. To ya zai da wannan hadisan kuma? Kuma dukkan tun da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take tun daga kan karni na farko har zuwa yau ba a taba samun wanda ya ce Anas ba sahabi bane, in banda banan nan a garin Kano, tun da wannan al'ummar take. Allah ya kiyaye mu daga tabiwa. Shi yasa wato yana da kyau mutum ya yawaita wannan addu'ar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Addu'a ce babba. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu an ce yana yawaita yinta, ya Allah kada ka zamar da zukatanmu bayan ka riga ka shiryar da mu. To mutum ya yawaita yinta, in Allah ya yarda mutum yana yawaita yinta a bayan sallah, insha Allah Allah zai barshi akan imani, zai rayu akan imaninsa, ya mutu akan imani, kuma ya tashi da shi in Allah ya yarda a ranar alkiyama. Kwarai da gaske abu ne mai sauki yadda shedan yakan iya zamar da mutum ta dalilin jahilci. To har ila ilimin ma in Allah bai tarfawa ilimin albarka ba, ta dalilin ilimin sai a zami ana ganin kuma wai daidai ake. Wallahi Allah ya kiyaye mu. Ana Anas ibn Malik an karɓo daga Anas dan Malik yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, mun kasance a cikin wata tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa minna sa'im wa minna al-muftir, a cikin mu akwai mai azumi, a cikin mu akwai kuma wanda ya sha ruwa baya azumi. Ala sai ya ce fa nazalna manzilan fi yawmin harrin, sai muka sauka a wani masauki a cikin wani wuni mai tsananin zafi. Wa aktharu nazilan sahibul kisa, wanda ya fi mu yawan inuwa shine wanda yake da riga wacce zai ko kuma wanda yake da mayafi wanda zai wato lankaya shi haka ya dan yi wa kansa inuwa. Wa minna man yataqi shamsa biyadihi, akwai kuma wanda bai da abin da zai yi wa kansa inuwa ma da hannunsa yake wa kansa inuwa, yake tare rana da hannunsa. Kala yace fasaqad suwam, sai masu azumin gaba ɗaya suka lafke haka suka kwanta saboda babu karfi ga kuma tsananin zafi azumin kuma ya gaji yadda su ga kuma yanayin tafiyar da sun gaji wa qamar mubtiruna wadannan dake da ba sa azumin su kuma sai suka miƙe tsaye fa darabu al-abniya sai suka kakkafa wato rumfuna wasu kaurin rikab sannan kuma suka janyo ruwa suka shayar da karafkar gaba daya suka shayar da karafkar tamu tun daga kan dabbobi har mutan har su kansu suka sha dabbobi ma duka suka sha su kuma masu azumi suna can a kwance saboda ba karfi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace zahabal muhdiruna al-yawma bil ajr yace a yau dai wadanda basu yi azumin nan ba su suka tafi da ladan malamai suka ce daga wannan hadisin za mu riƙi cewa kamar yadda ya gabata a hadisin da ya gabata kafin wannan cewa yin azumi a yanayin tafiya yana da hukunce-hukunce da yawa idan ya zamto azumin zai wahalar da ma'abocinsa wahalar wadda za ta hana shi yin ayyuka gaba ɗaya ayyukan da suka kamace shi na ayyukan wajibi da ayyukan kula da kansa gaba daya amma kuma ba zai kai ransa zuwa ga hadari ba to wannan aka ce ya halatta mutum yayi azumin amma makaruhi ne amma idan tsananin wahalar azumin za ta kai mutum har ya zamto yana suma ana yaya fa masa ruwa wato ya kai ga ransa yana cikin hadari to aka ce haramun ne ma a kansa a wannan lokacin yayi azumin in dai tafiya ta zama wajibi a yi ta to a ajiye azumin a yi tafiyar daga baya bayan wucin wata ramadan sai a rama azumin to yanzu abin da ya rage gare mu shine to idan tafiya ta zamto kuma azumin ya zamto ba zai tsananta ga matafiyi ba fa kamar misali matafiyin da a jirgi zai yi tafiyar ko kuma wanda yake a mota ce amma motar tashi shankwamemiya ce ga AC ga komai a cikin motar ko ba shi yake tukin ba to shi kuma wannan menene hukuncin azumi malamai suka ce anan shine hukunci ne na abdaliya to shin yin azumin ne yafi falala ko kuma ajiyewar malamai suka ce idan ya zamto in ya ajiye azumin daga baya ramawa za ta yi masa wahala to yayi azumin a lokacin shine yafi amma in mutumin da ya riga ya saba da yin azumi ne na nafila haka wato yin azumi rama azumin daga baya ba zai wahalar da shi ba to duk da haka ya aje azumin shi ne ya fula da yauwa idan kuma a cikin tafiya za a tafiya ake gaba daya to mutum in ya zamto yin azumin zai hana ka yin wasu abubuwa na hidima a yanayin tafiyar to ka aje azumin shi ne musamman idan kai ne shugaban tafiyar idan an ruwaito Abu Ayyub al-Ansari idan har za ku yi tafiya da shi to zai sharɗanta maka cewa kai za ka zama shugaban tafiyar shi zai riƙa yi maka hidima saboda ya samu wannan ladan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan cewa zahabal muhdiruna bil ajr wanda suka ajiye azumi sun tafi da lada wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sayyidina Umar kai ya ga wani saurayi koyaushe a masallaci yana ta ibada daga sallah sai karatu yace masa bawan Allah kai kullun ibada kake baka neman kuɗi ne baka da zuwa kai sana'a yace ai ina da yaya wanda shike yin sana'a abinda ya samu shi miki ci yace yayanka ya fi ka alkhairi ya fi ka lada bare da su to saboda haka mutum a rayuwa dai ana so ya zamto ibadar da za kana da wata ibada da zaka riƙa yi wacce zaka amfanar da wani ibadar da zaka yi dan kanka kai kadai kake amfana kamar yawan azumi tsayawar dare da sauransu wannan kai kadai kake amfana to ladanta bai kai ibadar mutumin da zai ciyar da jama'a ba mutumin da zai ciyar da jama'a ko mutumin da zai zo ya wa'azi dan jama'a su karu ya kira mutane zuwa ga hanyar Allah to ladan shi yafi na wanda zai yi ibadar da shi kadai yake amfana da ita yawo haka nan yin hidima cikin jama'a musamman abin da ya shafi ciyarwa ko shayarwa ana samun lada mai yawan gaske kwarai da gaske dan annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko ce malamai kai suka ce wato loma ɗaya da ka jefa a cikin mai jin yunwa ya fi ladan wanda ya gina masallatan juma'a guda dubu ba wai ba ɗaya ba guda dubu to to kagin don haka Allah ma ba da tuwo eh kware daga sai masu ciyarwa wato lada ne da su mai yawan gaske don haka yan uwa a yawaita ciyarwa Allah yana daukewa mutum musiba talaucin nan ma an kara so ka rabu da shi sosai to ka rika ciyarwa domin Allah in zaka ci ciyar da iya ka rika wadata wa iyali randa Allah ya wadata ka aka samu dan budi aka samu riba mai dan yawa a kasuwa to in an zo iyali su ga alama yawa dan kashin miyan nan a dan canzawa miya dan dano to kaga wannan dadin da zasu ji a ransu zasu yi addu'a Allah ya ƙara budi da gida Allah ya ƙara budi to wannan budin zaka ganshi in Allah ya yarda shi za ka ga ko a unguwarku ka duba ka gani mutumin da ya fi wa iyali hidima za ka ga ya fi samun buɗi ko da sana'ar ku iri ɗaya da shi sau da yawa za ka ga mutumin da yake da iyali da yawa sai ga da yawa za ka ga mawadatar unguwarku za ka ga yawanci su ne masu mata biyu uku hudu masu mata ɗaya ɗaya ɗin nan sau da yawa za ka ga su a hakan sun ƙi ƙara aure saboda tsoron talauci saboda kasu ci da iyali su abunan ko saboda tsoron talauci ko kuma sai ga duk da haka masu mata bibbiyun sun fi su wadata an Aisha radiyallahu anha qalat kana yakunu alayya sawmun min ramadana fama astati'u an aqdiya illa fi sha'ban wannan hadisin wato hadisi ne muhimmi kwarai da gaske an karbo shi daga nana Aisha uwar mu'minai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace kana yakunu alayya sawm min ramadan yace ya kasance yakan kasance a kaina akwai azumin watan ramadan a matsayin ta namace takan sha azumi saboda dalilin abubuwa irin nasu na mata kamar haida kenan to tace azumin watan ramadan yakan kasance akwai shi a kaina ban biya ba amma astadiu an aqbiya ba na samun damar ko kuma ba na iya ramawa illa fi sha'ban sai a watan sha'ban to ina masu cewa wai haramun nema mutum yayi azumin sitishawal indai ana bin shi wani abu na ramadan to wannan ita ce hujjar da ke rushe maganar ko da akwai kaga na Aisha radiyallahu anha ba za ka ce ba ta yin sitishawal ba za ka ce ba ta yin sitishawal ba za ka ce ba ta yin azumin ranar arfa ba to kuma gashi ta ce azumin ta na ramadan yakan kai har sai sha'aban ya shigo sannan ta rama sai sha'aban ya zo ana gab da wani ramadan din kenan sannan take rama rama to saboda haka mu fahimtar da muka tafi a kai shine in har kana da dama sosai azumin da ake binka ko mace ne kai ko namiji to ka samu karama din kafin kai sittu shawwal amma in kana ganin misali ba za ka samu damar da za ka rama wannan sannan kai sittu shawwal duka a cikin sauki ba to kai sittu shawwal dinka abinda ake binka na ramadan kuma daga baya ka rama a hankali ka rama ƙwarai da gaske to kaga abu ne wanda yake mai faɗi ƙwarai da gaske an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu wannan hadisin shi ma dai an karɓo shi daga nana Aisha radiyallahu anha hadisi ne wanda wato malamai suka yi magana sosai a cikin wannan babi man mata wanda ya mutu wa alaihi siyamu kuma akwai azumi a kansa da ake bin shi sama an waliyu to waliyinsa ya rama masa azumi to malamai wato Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya ce da yawa daga cikin wato malaman hadisi sun tafi akan fatawar Imam Shafi'i cewa lallai a cikin tsohuwar fatawarsa shi Imam Shafi'i bisa ingancin wannan hadisin kamar yadda Imam Al-Baihaqi ya cirato a cikin littafinsa Al-Ma'rifa shine kuma kaulin fatawar wato Abu Sa'ud da kuma jama'a daga cikin malaman hadisin mazhabar Shafi'iyya Imam Al-Baihaqi ya ce a cikin mas'alar khilafiyya yake cewa wannan mas'alar tabbatacciya ce ban san wani sabani ba tsakanin malaman hadisi game da ita su malaman hadisi sun tafi akan cewa tunda hadisin ya inganta to koma wani irin azumi ne na'am koma wani irin azumi ne ake bin dan uwanka in ya mutu to zaka rama mishi amma malaman fiqhu su kuma sun taba kan cewa idan azumin watan Ramadan ne ciyar masa zaka yi zaka ciyar masa da miskini bisa kowanne rana amma idan azumin bakance ne ko na kafara ake bin dan uwanka sai ya rasu bai gama ramawa ba to wannan kan ku magadansa za ku raba azumin a tsakankaninku to shin idan ana idan misali mutun ya rasu ni dan uwansa ne ni dan sa ne kai kaninsa ne misali waye zai masa azumi ma'anar suka ce waye magajin shi daga cikin mu shi zai masa azumi to kenan kaga ƴaƴa ne zasu yi kenan kannai ai ba sa cin gadin shi waliyansa ne amma ba sa cin gadin shi naka ƴaƴa ne zasu yi mishi azumi to sannan kuma kowanne daga cikin magadan idan azumin yana da yawa misali mutumin da kamar Allah ya kiyaye misali a ce kamar accident yayi ya kade kamar mutum 10 sun mutu kuma an tabbata shi ya kade su sun mutu ne ta dalilin kadewar da ya musu shi ma kuma ya samu raunuka daga baya sai ya rasu kaga azumin kafara nawa ake bin shi kenan 600 to so da ku ƴaƴan shi aiki ya sami ku eh yawa wajen mai jigida azumi 100 wajen wata 3.5 kenan saboda haka kaga rabawa za a yi daidai gwargwado in kun kai ku 100 a dangi kowa sai ya samu har wanda ba za su shiga da nashi ba kowa sai ya samu yawwa amma azumin kamar 30 ne ake binci kamar watan Ramadan ne wata azumin Ramadan ne gaba ɗayansa bai yi ba misali ko kuma bakance ya ce duk sanda Allah ya bani duk sanda Allah ya bani miliyan guda tawa cikakkiya to sai na yi azumi guda 20 don godiya ga Allah to yana nan sai suka hadu da wani abokinsa ashe sanata ne yace a wane ya aka yi ne ai ban kaza yace to ka zo ka same ni a gida yana zuwa sai ka kawo miliyan 5 sai ya bashi to kaga bakance ya kama shi sai ya zanto bai samu damar yin wannan azumi 20 din ba har ya rasu to ku ƴan uwan shi za ku yi mishi wannan azumi to amma malamai suka ce in kun tashi yi ba wai in an ce misali an ce kai kaimar guda 5 kai kaimar guda 6 ba wai shikenan daga gobe kai ka fara yi ni na fara yi wancan ya fara yi duk a gobe ba haka za a yi ba tunda da yana dare ai ba zai yi a rana ɗaya azumi 5 shi kadai ba saboda haka tunda misali a ce mu hudu ne ƴaƴansa sai aka ce kowa zai masa 5-5 to yadda za mu yi shi ne babban mu sai ya fara in ya yi gama 5 ɗinsa sai mabiyinsa shi ma sai ya yi 5 ɗinsa sannan shi ma sai mabiyinsa sai ya yi nasa 5 ɗin da haka za a yi a jajjere ba wai in an raba shi kenan kai ka yi wancan ya yi rana ɗaya a waye gari kai kana yi ni ina yi wancan yana yi duk kuma mutum ɗaya muke yi wa azumin ba a haka yawwa to kaga wannan din shine fikihu na yawwa hakan ma yayi misali yace kamar in kamar mutum hudu ne ko 5 azumin guda 20 ne sai aka raba to wannan yayi yau to gobe sai ɗaya yayi ɗaya jibi sai wani dan shi baya ɗaya haka sai rika yana zagayewa shi ma hakan yayi saboda yanayin fita neman tuwo da sauransu na bai yi ba eh na
to ai ba wanda naka fara ai ba wuta idan kuma ka samu rana ɗaya ba
yi ba a'a ai ba zai yi a samu ba a yi ba tunda ai za su zauna tunda ai bashi ne wanda Allah yake bin sa tunda ku ƴan uwansa ne da kuke so Allah ya masa rahama a yana daga abin da za ku taimaka masa da shi don samun rahamar Allah ɗin ku sauke mishi irin wannan nauyi tunda a gaba za mu karanta hadisin da wata mata ta zo ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu ba ta yi azumin watan Ramadan ba ana binta shin na iya yi mata sai ya ce yanzu kina ganin idan ana binta bashi za ki biya mata sai ta ce kwarai ku sai to ai bashin Allah shi ya fi dacewa da a biya don haka sai ki biya mata to haka nan malamai suka ce ha ila yau idan wannan ana nufin azumin da mutum ya samu damar da cikakkiyar damar da zai iya ramawa amma bai rama ba shine idan ya mutu za a rama masa amma idan bai samu damar ramawa ba har ya rasu to shikenan na'am na fahimta in bai samu damar ramawa ba har ya rasu to wannan kam a ce jinya yake a cikin watan Ramadan daya ga sallah ko biyu ga sallah sai ya rasu to wannan ba za a rama masa ba duk da cewa ba ko malaman fiqh sun taba kan cewa ba na ramadan ake nufi ba wallahu a'lam za mu tattauna insha Allah akan matsalar in Allah ya kai mu a karatu na 54 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفره اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وتاب بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر لهم انت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين